العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو جاء الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ونشيني هذا ما أولنا لنا تلعربا wanda yau uku ga watan 8 hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 17 ga watan 3 miladiya 2021 wannan darasi namu shine darasi na 28 a cikin littafin mu na sharbiya wanda 28 to in ba kuma ta muna cikin babi na haul kinaya dama baiti 8 ne muka yi hudu yau zamu tashi mai sauran hudu to zai kita wa iskana yarda yumnuhu kun ga lalle bayin Allah ne sai mun danga haddace ramzin nan wa iskana yarda yumnuhu lubsu tayyibin sai sai bi khulfihima wal qasra fadhkuruhu nawfala lahu rahbu magana ta cika sai sai wazil zalu khairan yara biha wa sharran yara harfaihi sakin liyasuda sai sai wa anafurun arjihu bil hamzi sakinan wa fil ha'i dhammun lafad awahu harmala wa askin nasiran faza waqsir li ghayrihim wasilha jawadan duna raibin litusala wannan baiti suka ne guda hudu in ka tara hankalinka basu da waya basu da wahala wato in kun kalla baitin da muka faro shi wannan na haul kinaya dan inda yake maka wa ma qabla tahriku lil kulli wasila وما قبل وتاريخ لكل وسلا فوانا أول لما كنت دكا ما استثناء إلي دن يئين ديسي ولم يسلها مضمر قبل ساكن وما قبل التاريخ لكل وسلا وما قبل التسكين لبن كثيرهم تو كاغا أنا فيزو يكي تمه ترزات وينسوان أنسى مبنبنشن واتو أين فين كاري أي a wajen furta shi duk da sun tuka sharuɗa da za a yi musu wannan sila ko kuma abin da ya kama da haka kun gane ko to sai kita wa iskanu yarda yimnuhu lubs tayyibin muna da wa in tashkuru yardahu lakum anan bai mana wani kaidin sura ba saboda duk qur'ani babu shi sai anan وإسكان يرضى يمنه لبس طيب ما عمر يرضى أتكن سورة الكهف نيكو أتكن سورة المائدة كو أتكن سورة التوبة سورة الكهف ني وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم رزقكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور كائن كما مكان أجمعنا كانوا أهم ai kafi ne ko karkogo to ka jifa Allah ramma wata sura ce eh zumar to ka ji malakum suratu zumar wallahi kun ga muna da aiki muna da aiki wato shaiku ne man wa ifa hafizahullahu tunda ina nan araye ya burge ne akwai wani littafi na ibnu qutayba sunansa mutashabihul qur'an to shaiku ne man malamin mu ne a jami'a ma za la hayyan to da ya hakikin littafin to a buƙaddima sai ke ta to ina bada uzuri ni ban yi takarijin ayoyi ba in ce aya kaza a sura kaza take yace abin da yasa ban yi takariri ba duk wanda bai zai san cewa aya kaza a sura kaza take ba dalibin ilimi bane yace so kuma littafin addini saboda dalibin ilimi akai su خلاص أنا كأن هوتا كم ولا دي سيبري يعني أما سيك أنظر بوتو قل هو الله أحد وسيء مكا لما يا سورة الإخلاص الآية الأولى قل هو الله أحد وسيء أنت مكا من شر ما خلق سيء مكا لما سورة الفلك to Allah ba haka yake tafi sai kawai shi tafi wannan isharar ba in dai baka san aya kaza a sura kaza kike to kai ba dalibi bane dan tafi kuma da saboda dalibi aka yi su kaga shikenan ya huta ah to Allah gafa ai a kalla da an fadi aya kasan sura kaza take ko baka haddace ba eh iri ne Allah Allah ya tukan babban gaddi shi babban gaddi idan ya zo tsanga ya ko raga mai godiyarsa bai daka ba sai ka da shi Qur'ani ka kama matsayin sunko sai ya ce ku tabbata mun ya haddace in baka haddace ba zan ka ishi da godiya ka kama raga musu eh daurewa kai saka daure ta baka hafizi ba
sai a mashi aka yi malami
baka da ana fadin babban gaddi ba babban gaddi a 1980 years su akwai aboki na barin tsayin muhtar mun yi aji dai da shi to shi ya tashi kyakkyawan sani shi babban gaddi a duk Afirka ta yamma kakam mutum da yake cewa malam a duk Afirka ta yamma akwai gangaram na zarmu akwai zarmu a da magaran to shi kawai yadda shine malam amma kawai sai ya zo babban tsangaya yanzu kamar a ce gwani ana cewa a karan ma ana ta gwani in yazo sai ce kai ina dan gaddin nan Abdul Aziz sai a ce wane ne haka sai ce kai wani nan wani dan gaddi da ya tara wasu abin da ku sai malamin sai ya zo wato wallahi malam mutum ne mai tsara'if kuma asirin rayuwar wannan mutum wato zaka ga ni dai kullun wallahi a zuciyata duk abin da bai Qur'ani ba ina ta Allah ka yafe musu sarin ne khalatu amana sai wa akhir sai asalla wa ayyatu alayya wallahi ma dai bai ce min lokacin da ya tafi aikin hajji in ka zo ka ce aran ba za a tafi aikin hajji to a dawo lafiya sai ce a'a nayi gaba aljanna in Allah ya kai kama hado amma ni nayi gaba za ta fara aljanna wallahi ma dai bai ce min yi aikin hajji lafiya kalau ya je Madina ya yi ziyara kuma shi irin mutane gatsi gatsi ina gama ziyara sai ta rabbul izzati a duk abin da roka ko ba karba bane kawai sai zazzabi shikenan kai ta gaba shi babban gaddi kasa wallahi sai mun yi dan farauta ne na kin karawa sai ka samu dan farauta ɗaruruwa baka samu jarumi irinsa ba ya tattara a zai dawo Qur'ani to Qur'ani kuma da ya zo sai ka samu dubbanni baka samu karatunsa ba shi babban gaddi dama ba a wai a ce in kana jin kai ne wai a zo a kwana da shida ce ina shi lawa ai ba a faduwa tsohon yayi ne faduwa yanzu da makafi da mata da yara gudun ba sa faduwa sai dai a kamo wasali sama ba tsayawa har sauka eh wasali sama ba za ka tsaya ki tar sai a sauka in kai kuskure dai ka fadi ko wasali kaza sai ina tilawa an dai na faduwa sai na faduwa tilawa ai tsohon yayi ne makafi da mata da rama idan ba sa faduwa to yanzu ban gani yanzu aka ce ga wani ya dace Qur'ani ba anan sai to Allah kiyaye Allah ya duka sama wa Allah misali bismillahi bi da mi din to in ka fadi bi din sai ka tsallaka mi kawai haka zaka yi duk fata haka zuwa ka tsallake duk wani harafi mai sai ka zaka zaka eh ko kuma abin da in fata ne da abin da kaga zai sai Allah to mun gane ku to yace wa iskanu yarda yumnuhu lubs malam mahmud wani ne malam yumnuhu malam yumnuhu susi yumnuhu malam sa'idu wane ne malam lubsu hisham malam haruna wane ne malam tayyib duri ta abubuwa sun fara kakkaba kaji rubutun kare'ai malam duk abubuwa haka ake so dan faɗa kawai shikenan a cewa ne to sai ce wa iskalu yarda wanda suke daure yarda da malam yumnuhu da malam lubsu da malam tayyib idan ka duba saboda hikimarsa da ya'un da ba'un ai su biyun nan rawaye ne na ƙarihi guda daya to amma saboda sun samu sabani to shi yasa sai ya raba su dan ya nuna ma kowa ga matsayinsa to kenan wa in tashkuru yardah lakum su biyu su uku suke karanta wannan da malam susi da malam hisham da malam duri amma su biyun sai ce bi kullihima amma da sabanin su ma'ana fuska biyu ke ga malam hisham da malam duri kenan banda susi shi susi wannan daure shi kadai gare shi to sai yake ce maka anan da yace bi kullihima to yanzu kullu fadin daya fuskar ta hisham da daya fuskar ta duri wanne ne kasara ce ko ko tare da sila ko kunga sai yace wal kasra fadhkuruhu nawfala lahur rahbu wal kasra to shi kasru a ce yarbahu ba a ce yarbahu ba tun ne ka duba kira uku za mu samu yarbahu to sai ce wal kasra fadhkuruhu nawfala lahur rahbu suwaye suke yin kasru malam fadhkuruhu shine malam hamza malam nawfala shine asim lahu malam hisham ashe kenan daya fuskanta hisham ita ce kasru hisham me yake da shi dauri da kuma kasru zai ce yardah lakum ko yardahu lakum to ashe dayar fuskar ta malam duri ita ce sila yardahu saboda bai ambata shi a cikin masu kasru ba kun gane wannan to sai ce ar-rahbu wai malam ar-rahbu malam nafi'u tunda alhamza zaka dauka kaga in ka ce malam nafi'u ka hada qalun da warsh kenan wa'annan fal qasra malam fadhkuruhu malam nawfala da malam rahu da malam ar-rahbu yanzu abinda zamu fita da shi anan shine malam susi daurewa yake kaulan wahidan bai da wata fuska sai ita lubsu malam hisham yana da dauri yana kuma da kasala ba tare da sila ba zumma ba tare da sila ba sai malam duri shi kuma yana da fuska biyu dauri da kuma zumma tare da sila to sai malam hamza sai malam asim in ka ce asim da abinda da absu da shuba sannan hisham sannan malam nafi'u wa'annan duk sun karanta da kasru sun karanta da kasru mun gane ko yarzahu to yanzu a ƙara aiwaye bai ambata ba na farko za mu ce bai ambata ibnu kathir ba bi akmalihi kenan shi ibnu kathir ala nahjihi wa qa'idatihi min as-sila wa ma qablahu taskin ibnu kathirihim kaga zai ce yarzahu lakum kenan za mu ce anan kaga da ibnu kathir da kuma duri yanzu yayi musharaka da ibnu kathir ibnu kathir ya samu aboki anan su biyu su yarzahu lakum kaman yanda fihi muhana ibnu kathir ya samu tagomashin hafsu to nan ma ya samu tagomashin duri dan dai hafsu ne sai dai wancan duri wannan kuma abin nan mun bai ci wannan to shikenan to sai ce wazil zalu khairan yara biha yace a cikin izazul akwai khairan yara to me yasa yayi kaidi duk da ya kawo khairan yara to kada mutun ya dauki wancan allam ya rahu ya dauka a hadda wancan ya rahu ta lawu kusimu yawwa to saboda haka sai ce wasil zal khairan yara biha wa sharran yara wannan guda biyu sai yake cewa abinnan harfaihi sakin liyasula wannan harfan guda biyu sai ce sakin ka daure su wajen malam liyasula malam ali wani ne malam liyasula malam ali hisham kaga shi haka yake karantawa khairan yara yara to amma idan za mu gane kira'an hisham sai halin wucewa domin idan tsayawa ne kowa daurewa zai a halin wucewa za mu gane wannan da hisham yake karantawa mun gane wannan to kenan yanzu za mu ga hisham shi kadai ne yayi infiradi da wannan a cikin duka sauran ƙariyayi to sai yace wa nafrun arji'u bil hamzi sakinan malam nafaru malam musa malam musa malam musa wane ne malam nafaru malam nafaru kodan ne musu kike malam ismail waye malam nafaru asim shi kadai malam mahmud na ce mugute ibnani wa abun kun huta nafar in ka duba nafar ka mota tawagaci kuma da masu mata tawagaci sai ka ce ibnani wa abun ibn amir ibn kathir abu amr sune nafar shikenan ka gama to sai ya ce wa nafar su nafar sun kiyaye sun haddace arjihu kalmar arjihi bil hamzi sakinan da al hamza daurariya yanzu kun ga farko da ya faɗa mana alhamzar ba mu zo bamma ko kasara ko da ko rashin ja ba yanzu ne ka rike malaman nan guda uku ibnani wa abun su ne suke cewa arzi in ya so hudin sai mu ji hu ko hi ko abin da ya kama da haka to za mu kira guda shida a cikin ta za mu rubuta za mu gani insha Allah to sai yake cewa wa fil ha'i labba dhammun labba da'awahu harmala wa fil ha'i dhammun a wajen ha'un ana yin dhamma wa yake yin dhamma malam labba shine hisham da malam da'awahu ibn kathir da malam harmala kenan yanzu abinda za ku kallo guda biyu da ibn kathir da abu amr sa da kashin masu yin alhamza kuma dhamma suke yi shi ma hisham dalibin ibn amir dhamma yake yanzu wanda ya infiradi shine ibn zakwan wato a cikin nafar kaga sai ka ware rawi daya shine ibn zakwan rawi na ibn amir shi kadai ne baya dhamma mun bayyana wannan to mun ga magana akan alhamza mun zo wajen dhamma to sai yake cewa wa askin nasiran faza to ita wannan habun din kuma ka daure ta a wajen malam nasir da malam faza malam nasir shine asim in ka ce asim habsu da shuba sun shigo kaga su bai ambata su a cikin masu alhamza ba kenan a wajen malam asim duka rawayansu guda biyu sai ka ce arje arje haka nan malam hamza arje mun gane ko to sai kenan sai ce waqtin ligairihim to wanda ba wayannan ba kasara za ka yi musu yanzu an fitan mana da abu amr bi akmalihi an fitan mana da ibn kathir ba abu amr abu amr bi akmalihi ibn kathir bi akmalihi sannan kuma hisham an fitar da ƙari'i biyu da rawi ɗaya wannan mun san dhamma suke sannan aka kawo mana masu ɗaure asim da hamza to sai ya ce waqsir li ghairihim wanda ba wayannan ba kai dhamma wajen su wane ne wanda ba shi ba nafi'u bi akmalihi kisa'i bi akmalihi sai kuma ibn zakwan su ne masu yin kasara to yanzu ba sai kuma su waye masu ja sai yake cewa wasilha jawadan duna raibin da tusala wasilha sai ka ja wannan hakurin jawadan a wajen malam jawadi waye malam jawadi warshu in ka kallo wurshi yana daga cikin masu yin mai kasara zaka ce arzihi a wajen malam wurshi wasil hajawajan duna ibn kafira daga cikin masu damma da alhamza zaka ce arjihu kun gane ko kun ga ibn kafir dukkan wanda zai ce arjihu yawa yawa duna raibin litusala raibin malam kisai malam kisai yana daga cikin masu yin kasara kaga shi ma zai ce arjihi sai malam litusala hisham hisham yana daga cikin masu yin alhamza masu yin kasara kenan gunsu zai ce me arjihi arjihi to shi kenan bari ku gane in kun ga wata hikima da malam Abu Shama yayi mana wannan baiti in ka haddace shi duk ya hutar da kai wancan bin wato sai ya ce wa arji'i mil wa arji'i mil wa yake karanta arji'i sai ce malam mil shine ibnu zakwan ibnu zakwan shi yake ta arji'i kaga ya fita mana kira'a daya sai ya ce wa damma khuz ita damma kayi ta wajen malam khuz wani ne malam khuz abu amr kenan yana nuna mana abu amr yana damma amma kuma bai zo akan maganar cewa yana ja ba sai yace silhu wannan hudu yana kuma zuwa ga abdam din kenan silud dam ita wannan bamma kai mata sila wajen da'lana malan da shine ibnu kafir da kuma lana shine hisham kaga anan idan muka duba ya dai fadi arjihi ya fitar da ibnu zakwan da yace wa bamma huz ya fitar da abu amr biyu kenan da yace silhu da kai mata sila wannan damma din a wajen malam da shine abin nan ibnu kafir zaka ce arjihu kaga uku sai kuma lana hisham hisham ya daga cikin masu yin damma afwan masu yin alhamza da kuma kasara arjihi kaga hudu kenan sai ce wa arji final malam fi hamza malam nal shine asim su shiga arje kaga kira'a biyar kenan sai yace sil diridan wannan kasaran kasada da ita wajen malam ji shine hafsu warshu da malam ruwa shine kisai arjihi sai yace qasruhu bala malam bala gashi ne shike qasru qasruhu bala sai kita arjihi kenan malam qalun kaga kenan in ka tashi malam to bari in yi haka in ka ce misali na daya to kun ga su guda shida kaga arjihu kaga abu amr shi kadai arjihu yi alhamza daurariya yi zamma kuma ba tare da yaja ba sai arjihu dalu ibn kafir shi kadai kita arjihu yawa shi kaga ibn kafir akmalihi sai da amma da rawin su biyu na uku arjihi shine hisham ya daga cikin masu yin alhamza amma kuma kasarake tare da sila na hudu arjihi malam warshi shine jimin da kuma malam kisai sune masu arjihi sai na biyar arjihi malam kalun arjihi kalun shine ba na mata shi bai ba wannan ba yawa malam kalun ku gane dai in yi wannan in nayi wato abubuwa guda biyu ku fahimci wannan ramzi ne yau kuma ce wannan ramzi ne wannan abubuwan da nayi duka ramzi ne yawa sai kuma arji wa akhahu shi kuma malam asim afwan habsu da kuma abin nan ina zuwa final ba manta ne ne arji ai ba habsu ba ai nunin ma ya kamata a kawo nunin ya kamata a kawo tunda asim ne bai aka malihi asim ne bai aka malihi domin da habsu da shuba yawa kwarai da gaske saboda haka wannan in muka duba wannan tartibin haka yake hamza bi akmalihi saboda haka kenan wannan shine muna da arjihu sai kuma yawa sai kuma arjihi shi sa mun yi ta masu alhamza su uku kenan masu alhamza suna da kira'a uku marasa alhamza su ma suna da uku shi kenan ta wannan shi ne amin 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 ya na bisa asalinsa ai kaga sai yasa ce wasil hajawadan duna raibin litusala abinda sa da ba zai kawo ma duna ba ibn kafir za mu ce hu ala aslihi to amma dai dan ya nuna cewa yana nan dai akan bakansa dan a fahimci abin nan to wannan